bayan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai yankin Gano fetur a arewa tsakanin Bauchi da Gombe. Yanzu dai rijiyar binciken fetur ta Kolmani ta biyu ita ta fifice a kafafen labaru. Hakan ya biyo bayan rijiyar Kolmani ta farko da aka fara aiki a kanta a 1999 inda aka samu iskar gas. Yanzu kuma aka toni fiye da kafa 10,000 da muradin kaiwa kafa 14,270 don kammala aikin rijiyar ta biyu.
Now we're going to take this forward. We are going to make this company a global company.
Sabon shugaban kamfanin fetur Mere Kyari ya lwashin bunƙasa kamfanin da irin wannan aiki, kazalika da tsada matatu hudu kafin ƙarin wa'adin mulkin shugaba Buhari a 2023.
Before Baba's tenure ends in 2023, we'll deliver on the Bambani.
Lamarin aikin gano man ya ƙara fitowa fili ne a watan jiya yayin miƙa ragama a hukumance da tsohon shugaban kamfanin fetur NNPC mai kantikacen labaru ya yi ga sabon shugaban Mere Kyari Kolo. Cikin shirin hakan Baru ya shaida wa muryar Amurka kaɗan daga bayanin aikin tono man.
Allah ya yarda in dai muka gama haƙar wannan rijiyar za mu gaya mai gida irin gudun da muke kuma ka san Allah ya zai bayani wa mutane nan ka dai alhamdulillah ana ci gaba da aikin kuma ana samun nasara.
Bayanai daga aikin neman man na nuna samuwar man a yankin Niger har zuwa tafkin Chadi wanda aikin ya samu tsaiko a yankin kan iyaka saboda illar Boko Haram da kan sace ko barazana ga jami'an binciken man. Tsohon karamin ministan kuɗi Yerima Lawan Ingama ya ci matuƙar ake kammala aikin. Tattalin arzikin yankin arewa zai karu da rage tsama da jihohin kudu maso kudu da ke da man.
Ko kasafin kuɗi da ake bayarwa sai ka ga ƙasar Rivers ta samu kuɗin da sai jihohi shida ne na arewa za su samu domin duk fetur ɗin yawanci a cikin teku ake ɗibo su. To wannan abu ne na tsarin constitution na ƙasar nan. Jihohin nan guda huɗu da Akwa Ibom da Rivers da Bayelsa da Delta kuɗin da suke samu yana da mugun yawa. Niger ta samu fetur. Chadi ta samu fetur. Kamaru ta samu fetur mu a ce nan wajen Barna da Yobe a ce ba fetur akwai ta Sokoto ta akwai fetur balle wajen Gombe da Bauchi da Benue duk akwai albarkacin fan fetur. To kaga an samu fetur an zo rabon kuɗin sai mu mutum mu muna da fetur kaga sai mu ma ba mu da yawa.
Su ma al'ummar yankin da ake aikin a garin Jerman Kolmani sun fara batun zayyana yankin don kauce wa takaddama. Yariman Kashire Abubakar Mu'azu Hassan ta daga waɗanda suka ziyarci bigiran da ake gudanar da aikin.
Wayannan Kolmani rijiyar Kolmani guda shida da ake da su guda biyar duka suna yankin karamar hukumar Akko ne a jihar Gombe guda ɗaya ne take yankin Alkaleri. So wannan shine matsala da ya kamata a fara dubawa. Ina kira ga su ɗan majalisar mu da kuma gwamnatin jihar Bauchi da kuma jihar Gombe ya kamata a tantance wannan iyaka kar sai tafiya ta yi tafiya a gaba a zuwa fara samun matsala a ce da an magana tuno za a magance su gara a yi. Kuma ina tabbatar wa jama'a mu yankin mu ba mu da fitina su ma yankin da ke karamar hukumar Alkaleri ba su da fitina kusan duk mutane iri ɗaya ne komi tare ake yi.
Alamu dai na nuna samun man zai zaburar da samun kuɗin shiga a arewa baya ga dogaro ka cukan kan noma da kiwo. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Amina baban kali.